shibti ku chakta da fir makka rutu agikin arfiyala kafin yan gaskantar yesu ta kafi kamar yangun da ta kar rutu agik dunni tudun asna tambal atinda kin asin kaya don cin nar haskin da tumullar tuba amma burgamikin kuma agik yesu ubangiji me yadda misa yangun da ta kar rutu agik tabun dan bona abu chale sai yesa wali am haske ki chale cire yangun tambulma duk ta irta ki dunne ba calibir ruhu mai sarki wasu dana ta sun me a tiyin da mai car mun kumbulta su ta ba su kumbulta su.